الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا 22 ga watan Ramadan shekara ta 1439 har yanzu muna karatu a cikin suratul Maida je aya ta 3 muka karanta yau zamu tashi aya ta 4 fadin Allah tabaraka wa ta'ala yas'alunaka madha uhilla lahum wannan aya ci gaba ne akan ayar da muka karanta ji Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana wasu nau'i na abinda Allah ya haramta ga musulmi hurrimat alaykum almaytatu waddamu wa lahmu khinzir aya ta yi bayanin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ga musulmi ya wato ya ci to aya ta yau dori ne ci gaba ne akan waccan ayar da ta gabata Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya bayyana abinda aka haramta a waccan aya ta gabata yanzu za a yi bayani game da abubuwan da Allah ta'ala ya halatta shine abinda Allah ya bayyana cikin suratul an'am wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turidtum ilayhi an yi bayani dalla dalla na abinda Allah ta'ala ya haramta sai kadai abinda yake na larura in mutum ya samu hali a cikin larura ya samu kansa cikin larura an halatta masa ya iya amfani da waɗannan abinda aka hana shi amma a iyakar bukata shi kawai fa man turra fi makhmasatin ghayra mutajanif al-ithm fa inna allaha ghafurur rahim aya da ta gabata ta yi bayani cewa mutumin da ya samu kansa a cikin hali na tsananin yunwa to yana iya amfani da waɗancan abinda aka haramta masa amma muka ce cikin iyaka ta bukatarsa cikin iyaka ta min ta bukatarsa shine malamin suke cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ana larura idan shari'a ta ba da dama akan larura to ana iyakar cewa kamar larura din akan iya wato halin da mutum yake da bukatar sa ba zai wuce wannan iyakar ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ma'ana mutum zai ci iyaka abinda zai iya kiyaye rayuwarsa sannan zai rike guziri ne izuwa lokacin da zai samu abin da yake na halal sai ya zubar da na haram to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala anan ya biyo baya da bayanin abubuwan da Allah ta'ala ya halatta daga ciki akwai abin da ya shafi farauta tunda a ayar da aka karanta jiya an haramta mushe hurrimat alaykumul mayta ko mutum yana yin farauta tunda zamanin suna yin farauta kuma in dabba ma'ana abin farauta su ta kamo wani abin ba dole su iya riskar shi da rai ba za su iya tadda shi abin ya mutu kuma ayar jiya da makaranta an ce an haramta cin me mushi kaga inda in kare na farauta ko wata dabbar farauta ta farauci abin farauta kafin a kai gare shi ya mutu kaga ya zama me ya zama mushi kenan to shin ya shiga cikin hurrimat alaykumul mayta ko bai shiga ba shine Allah ta'ala yake ta yas'alunaka madha uhilla lahum suna tambayar ka me aka halatta musu ma'ana abinda aka halatta musu dangane da ci ai min al-mata'imi na abinci suna tambaya menene halal gare su dangane da abubuwan da suke mu'amala da shi to sai Allah ya bada amsa yace kul kace da su uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku duk abinda yake cikin wato iyakoki na at-tayyibat dadada tsarkaka wannan da halal ne gare ku malamai sun kawo sababi na saukar wannan aya kamar yadda aka rawaito daga sai dan Jubair yake cewa nazala hadhihi al-aya fi adi ibn hatim wannan aya ta sauka ne game da adi dan hatim da zaid ibn al-muhallil mutanen at-tay at-ta'iyaini suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah inna qaumun nasidu bil kilab mu mutane ne da muke farauta da karnuka wal buza da kuma wato wannan tsuntsaye shahu da ake farauta da fa ma za ya hillu lana minha to me ke halatta gare mu a cikin farautar mu suka yi tambaya Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yayi ya ba su amsa wasu malamai suka ce sababin saukar wannan aya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da aka kashe karnuka a farko al'amari kenan amara bi qatl al kilab kuma gashi karnukan nan da su ake farauta an ce a kashe su baki daya to sai sabai